This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin da wannan safiya ta Asabar. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin a bari ya huce, amma kafin nan sai a gyara zama saurari labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Gadar bakin tekun nan ta wucin gadi da aka kafa domin kwaso kayan agajin jinkai da ake bukata daga jiragen ruwa don farar hula a Gaza ta yi wa an yi zagayen karshe na aiki da ita. A jiya Juma'a, jami'an tsaron Amurka sun ce ba a san ranar da za a sake kafa gadar ba, bayan da kokarin jona ta a bakin gabar tekun Gaza a ranar Laraba da ta wuce ya ci tara saboda tangardar na'ura da rashin kyan yanayi. Mataimakiyar sakataren yada labaran ma'aikatar Pentagon Sabrina Singh ta shaidawa manema labarai cewa wannan wani batu ne da suke kan nazarin sa a duk rana. Gadar ta wucin gadi wadda ake kira JLOTS a takaice an ajiye ta a tashar jiragen ruwa ta Ashdod dake Isra'ila tun a ƙarshen watan da ya gabata saboda rashin kyan yanayi. Bayan matsalolin yanayi da fasaha da aka fuskanta, ma'aikatar Pentagon ta yaba da abin da aka cimma da gadar wajen taimakawa isar da sama da 10,800 na kayan agaji daga tsibirin Cyprus da ke yankin tekun Mediterranean zuwa Gaza tun lokacin da aka fara ayyukan jigilar a tsakiyar watan Mayu. Shugabannin kungiyar tsaro na NATO sun koma gida jiya Juma'a bayan wani taron kwanaki uku da suka yi, inda suka yi bikin cika shekaru 75 da kafa kungiyar, suka kuma kudura aniyar tallafawa Ukraine ta fannin soji zuwa lokaci mai tsawo, sannan suka yi alƙawarin cewa makomar Ukraine na a kungiyar ta NATO. Shugabannin sun kuma cicciki kasashen China, Iran da Korea ta Arewa saboda yadda suke samawa Russia dama a yakin da take yi da Ukraine. A cikin sanarwar ƙarshen taro da suka fadda, kasashen kawancen sun ce mamayar da Russia ta yi wa Ukraine sama da shekaru biyu da suka wuce ta shafi zaman lafiya da kwanciyar hankali a yankin tekun Atlantika da na Turai, ta kuma kawo cikas sosai ga tsaron kasashen duniya. Sanarwar ta kuma ayyana Rasha a matsayin kasar da har yanzu ke zaman babbar barazana ga tsaron kasashen kawancen. Kasashen NATO sun dauki mataki don tabbatar da cewa Ukraine ta yi nasara akan Rasha. Kungiyar ta NATO ta amince da alƙawarin ba da taimako ta fannin tsaro ga Ukraine zuwa lokaci mai tsawo, tare da kafa wata sabuwar rundunar soja da ake kira NSATU a takaice don tsara yadda za a samar da kayan aikin soji da ba da horo ga Ukraine. To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Masana na kallon atisayen soja da aka fara a wannan makon tsakanin kasashen China da Belarus a matsayin martani akan yadda kungiyar tsaro ta NATO ke kara kusantar yankin Asia da tekun Pacific, kuma wata alama ce da ke nuna cewa shishigewa kasashen Turai da China ke yi zai ci gaba da karuwa. Kwana ɗaya kacal da fara taron kungiyar tsaro na NATO a wannan makon, inda Japan da Korea ta Kudu ke daga cikin manyan mahalarta taron, China ta fara atisayen yaki da ta'addanci na kwanaki 11 da kasar Belarus a Brest, wani birni da ya hada iyaka da kasar Poland. Belarus ta kasance mai goyon bayan mamayar da shugaban Russia Vladimir Putin ya yi wa Ukraine, kasar da ta hada iyaka da Belarus din da kuma Poland. Atisayen wanda aka yi wa lakabi da Eagle Assault 2024 an tsara shi ne domin karfafa haɗin gwiwar soji da kuma ba kasashen biyu damar tankarar wasu muhimman batutuwa da suka hada da kai samame a wurin da jama'a da yawa suke, a cewar wata sanarwa daga ma'aikatar tsaron Belarus. A jiya Juma'a, Majalisar Dinkin Duniya ta faɗi cewa tawagogin bangarori biyu na Sudan da ke rikici sun haɗu a Geneva a rana ta biyu ta zaman tattaunawa akan tsagaita wuta a yakin ƙasar da nufin kare farar hula da kuma samar da agaji ga miliyoyin mutanen da rikicin ya shafa. Tattaunawar dai ta fara da fuskantar dan kalubale a ranar Alhamis yayin da daya daga cikin wakilan bangarorin bai je ba sai dai ba a bayyana bangaren da bai je zaman ba amma mai magana da yawun majalisar dinkin duniya a Geneva Alessandra Vellucci ta shaida wa manema labarai cewa an fara tattaunawar yanzu Ms. Vellucci ta ce ko da yake wani bangare na tawagogin bai halarci zaman taron na farko ba masu shiga tsakani na majalisar dinkin duniya sun iya yin tattaunawar da wakilan bangaren da ya je
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba
Masu saurare assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce
wanda masu iya magana kan ce shike kawo da rabon wani
Assalamu alaikum barkamu da asuba da fatar an wayi gari lafiya na san yana an tashi lafiya
lafiya kallo malama Grace ya aka yi hutun karshen mako kuma aka shigo karshen mako
lafiya lau ai nake yau ina cewa me ya dauki hankalinka Amurka ne me ya dauki hankalina a duniya zan gaya maka
to malama Grace kuna jiki to
dan watanni da suka kige muke muka bada labarin wannan wanda da dama na san sun ga labarin ko kuma sun ji labarin wannan hamsakin attajirin kasar Asia mutum mafi arziki a kasar Asia zan ce dan auten shi kenan shine dan shi da ya rage bai aure ba shine zai aure to ba to na san yin na kin yaushe aka fara wannan biki na farko dai wai na alkawali ko kuma barin shi a Hausance na gani ina so
I see I love you
yawa I see I love yes ne so shugaban Facebook ne so manyan dai a hamsakan waɗanda ɗan masu kuɗin duniya haka su suka halarci wannan sai wancan bikin sai aka gayyaci Rihanna ta yi ita ce mawaƙiyar da aka fitar ta mawaƙiyar da aka gayyata ta yi waƙoƙi ko da minti 30 ne aka ce aka biya ta dala miliyan 4
wai
aka biya ta dala miliyan 6 na san yana shi wannan mai auren lokacin da kanwarsa za ta yi aure bayansa ce aka gayyace ta tayi waka ita lokacin aka biya ta miliyan 4 a wancan lokacin to ita Rihanna da aka gayyace ta sai aka biya ta miliyan 6 to na san yana a wannan shekaran jiya sai aka saki domin su suna an za a yi auren za a yi kwanaki 6 to tunda aka wancan bikin dai yau ai wannan biki na miliyoyi kaza gobe ai wannan miliyoyi na kaza to a cikin wannan makon a ƙarshen makon na ake yin auren ko to sai aka gayyaci Justin Bieber shine aka gayyace shi mawaka to shi kuma na sanye da tambaye ni nawa aka biya shi
dala miliyan 10
wai
wato malama Grace ni fahimta ta kai kudin yayin musu yawa ne har sun rasa ma yanda za su yi da shi
a ayo nace maka ana ma magana ai lokacin da aka gayyaci Rihanna nan ta waƙoƙin minti 30 aka biya ta miliyan 6 din nan mutane sun yi ta cewa su ƙasar India ana fama da talauci da
kaza yawa kware da gaske
yana da irin makudan kudi din nan ana wasan kudi haka wai ba zai iya inganta rayuwar talakawa da suke ke ana ta to miliyan 6 kenan to yau an yi miliyan 10 to na hakikanta cewa lokacin wanda za a gayyata an faɗi mutane biyu da ake tunanin kila su za a gayyata su waka a wurin to ana cewa idan waɗanda za a gayyata nan wanda za a gayyata nan tunda aka biya an daga miliyan 4 aka koma 6 aka koma 10 to kila sai an biya su miliyan 20
to malama Grace Allah ya kyauta haka kawai za mu ce mu sakon ce muna ga aure wanda ba irin wancan na indiyawa ba su shi kan malama Grace yawa muna ce muna ga Alhaji wato iyalan Alhaji Tijjani Ahmad Uba saboda daurin auren wato yarsu Maimunatu Ahmad Uba wanda aka fi sani da Hajju da kuma ma wato mai gidanta ko kuma angonta wato Izzul Arab Muhammad Ismail wato wannan auren dai malama Grace za a daura shi ne a yau 13 ga watan Yuli shekara 2024 da karfe 11 na rana kenan a masallacin Sa'ad bin Zaid ko kuma gidan Alhaji Yusuf dake Aminu Kano Way amma dai ba a sa sunan gari ba ko gidan dutse ne ko ina ne eh to da fatan dai Allah ya ba su zaman lafiya kuma
waɗanda suka san ango da amaryan sun san inda za a yi
a kware daga ke sun san inda za a yi
sannan kuma dan an rage ne saboda irin waɗanda suna jira su ji sadarwa su dauke
sai kuma wato sai murna ga iyalan Alhaji Abubakar a baban Faral da Alhaji Imran Tufa bisa ga su kuma auren ƴaƴansu da za a yi Suraj Abubakar Gagin da kuma Fatima Imran shi ma wanda za a yi shi a yau Asabar din nan wato babban masallacin birnin Kumasi na kasar Ghana da karfe 10 na safe dare da fatan Allah shi bada ikon zuwa kuma Allah shi bada zuriya tsaye ba to malama Grace kuma wannan sakon taya murna ga auren da za a daura na Firdausi Umar Aliyu da angonta Musa Abubakar Hassan wanda shi kuma za a daura shi ranar Juma'a in Allah ya kai mana 19 ga watan wato Muharram wato daidai da ranar 26 ga watan Yulin shekarar nan ta 2024 wato da karfe 2 na rana wanda za a yi shi a babban masallacin Juma'a na Damau dake karamar hukumar mulkin Kubau ta jihar Kaduna da fatan Allah
makonni biyu kenan masu zuwa
makonni biyu kenan masu zuwa mai zurin ido kenan malama
garin zurin ido kenan
mai zurin ido to sai dai wannan shi kuma wato wannan juma'ar mai zuwa ne muna taya murna ga Hajiya Safiya Rabi'u wadda ita kuma za a daura auren wato ƴaƴan su ko kuma bukin auren ƴaƴan su Saifuddin da kuma Hawwa wanda za a yi shi kuma ranar juma'an nan za a yi kamar da muka faɗa 19 ga watan Yuli da karfe 3 na yamma a wato Luxurian Event Center dake titin Gidado a unguwar Nasarawa GRA ta jihar Kano da fatan Allah ya bada iko zuwa kuma Allah ya bada zuriya dai baya kuma albarkaci waɗannan auren raken
to amin summa amin aka ce ana aure ana haihuwa ana kuma barin wannan duniya
haka
to bari mu mika sakon ta'aziya ga iyalan Reverend Engineer Daniel Kante Makfu wanda Allah ya ma rasuwa za a kuma yi jana'izarsa gobe Asabar da karfe 10 na safe bayan an yi addu'o'in raka gawa a Equa Good News Bukuru dake garin Jos sai kuma gaisuwar ta'aziya ga iyalan Ugo Laraba Dauda wanda ita ma Allah ya marasuwa za a yi jana'iza ta ita ma mai zurfin idan kenan mako mai zuwa za bayan an yi addu'o'i ranar Juma'a za a kuma yi jana'iza ta ranar Asabar mai zuwa da karfe 9 na safe za a yi jana'iza ta ce ita kuma a garin LCC kokin LCC Zarmaganda bayan makarantar mayakan sama ta ƴan mata a garin Jos to Allah ya ji kan mamatan Allah kuma ya kyautata namu ƙarshen
to amin su amin malama Grace to bari kuma har yanzu kamar yadda muka ce mu mika gaisuwar ta'aziya wato sada zumunci ne da kuma ta'aziya ta rasuwar Alhaji Usman Tuifu Abubakar Bello zuwa ga matarsa malama Fatima a unguwar Bote dake birnin Accra da Hajiya Zainab Bello da Hajiya Balkisu Ho da Hajiya Hawwan Baba da Hajiya Ladi Kaduna Rafin Guza Hayin Na'iya da Hajiya Hawaruga da kuma Hajiya Aminatu Siddu Amurka sai Hajiya Rahama Umar Sanda Amurka da malama Zainab Ainin Amurka da Hajiya Nafisa UK da Alhaji Ali German da Alhaji Garba Spain da Alhaji Jafar Bello Belgium da Abdulrahman Bello Amurka da Alhaji Aljumma Bote Accra da Alhaji Ali Siddu Belgium da Alhaji Burema Bello Bote Accra da kuma Alhaji Ilyasu Bello Bote Accra da Alhaji Nura Baban Nura Accra da sai kuma ƴaƴansa Ahmad Rufai Tifa Amurka da Yusuf Tifo Botwe a Accra da kuma Samira Tifo Amurka da Imran Tifo Bote Accra da iyalan gidan marigayi Alhaji Bello dake Bote da kuma marigayi ya Hajiya Hassana ya to karamar hukumar mulkin Yabo dake jihar Sokoto
to bari kuma mu rufe wannan babban gaishe-gaishe da waɗannan gaishe-gaishe da suka hada da Haddabi mai computer mai yama sai Ahmed Ladan Girkau da Comrade Ilyas Yakubu Digawa sai Ibrahim mai wankin hula Akimba sai Yahaya Dano Azare da Isa Jika mai saje sai Aminu likitan dabbobi birnin Malam da Nura Abubakar gidan Abba da Zaki Sudangi Zomawa sai Kabiru Abubakar Bulayanki da Rilwanu Saidu Gayari sai Ashiru Usman Sabuwa Gwaram duk garuruwan ku ne nan na sanyina
kwarai da gaske
da Sani Ashura ashe duk kila ba ka san mutanen da Sani Ashura mai goro sai Nazifi Ibrahim Rugan Malam daga karshe muna mika gaisuwar fata alheri da sada zumunci ga Umaru Makeri kasuwar Jega da fatar an tashi lafiya
to amin summa amin malama ni ma na gaida wanda ke kin murgude sunan shi Kabiru Bulan Yaki
Pula.
Kuma na san dai. Na kuma san ba za ki ta umanta da pula. Wani kin ci pula a nan Amurka. Na ka miki pula.
Wato
gari ne ai pulan yake kuma tsakanin sa da kauyen Malama Garis ko da kafa ma sai ka je daga sanyin nan zuwa pulan yake da kafa.
Ko su ne suka fara pulan nan ne.
Ba su suka fara yin pula ba, sunan dai garin ne, ni ban san yadda ya samu dangantaka da pula ba, amma dai zamu tambaye Malam Kabiru.
Sai mun ne mu tarihin pulan yakin nan.
Ah gaskiya, don haka Malam Kabiru yana jin mu. Malam Kabiru, in ka ji sai ka gaya mana menene dangantakar garin ku da kuma pula, tunda Malama Garis zai ta ci pula, ta ji yadda pula yake a nan Amurka.
Ta ci pula a shi ne, har ashe pulan funce shi wannan garin pulan yake.
Na'am,
masha Allah. Yawa na ilimantu.
Na'am.
To na san yana yau ma mun yi bako.
Na'am Malama Garis, lalle kamar yadda muka yi ba masu sauraron mu matashiya, ayar Allah da yau zamu wato kawo musu tattaunawa da muka yi da babban bakon mu, wato wani ɗaya daga cikin masu bada gudunmuwa ga sha'anin harshen Hausa musamman bangaren nishadantarwa, wato Nazifi Asnanik.
To mun dace baraka wakilin mu Baraka Bashir a birnin Kano ta yi hira da shi, sabili da haka aka ce waka a baki mai ita ta fi daɗi. Ga Baraka da bakon nata.
Assalamu alaikum, sunana Nazifi Abdulsalam Yusuf, kamar yadda aka fi sani, amma an fi sani na da Nazifi Asnanik, kuma ni mawaki ne. Ni yes, of course mawaki ne, ni an san ni a waka, amma kuma ina yin producing films. Ni na yi producing films kamar irin su Dan Marayan Daki, Dakin Amarya da sauransu. Currently kuma ni nake shirya labari na series da Amini Sera yake directing na kamfanin Sera Movies. Na fara waka ne tun rubutu, na fara gaskiya ba rerawa ba, daga baya kuma nazo na fara rerawa bisa shawarwari na abokai, na cewa okay, kai ma ka gwada ka gani ko zaka iya, kuma na gwada, Allah da ikonsa kuma mutane suka karba. Gaskiya dai ko da fara rubutun waka ta, tunda ita ce wacce zance na iya lissafa shekaru na cikin film industry, shine bana mantawa na fara rubutun waka tun wajen 2005, kuma a wannan lokacin shine kuma matakin farko da na fara shiga film industry.
Kizo farin duba bara uki zo kizo in duba, iya sanina basan a yau ina take ba, sara uzuri ce ake tunima, sara uki
Wato aka halitta ta ma bayani da su a kan yi ake kuma ita nan halitta ma ta ce shi kara 2000 da zafi kawo yanzu wani idan alfanar da zafi da zafi da zafi da zafi da zafi da zafi da shine. Ina alfahari da inga an san Nazifi ba a cikin gida a Kano ba, ba a Nigeria ba, outside of Nigeria inga an ce Nazifi, to mutum yana da wata daraja wadda idan ni na gan shi kuma na ji cewa yana sona, ina jin daɗi sosai, ina kuma alfahari da wannan. So dubban mutane zaka ji suna Nazifi Nazifi, to na gode wa Allah da wannan, ita ce gaskiya nasarar da bana iya manta da ita. Aka san haka kuma dama wannan duk mutumin da ya samu wata nasara zaka samu, zaka iya sanin ka da masara anan wajen wani, kuma kaga har kodan sun kau shi kuma baka yi mishi ba, ko kuma abin da kace ba yi masa. So wannan ba wai ina jin wannan bane kawai, sai dai wani lokacin in na kalli wanda muke yare tsaya, na ji cewa shi yana ganin cewa abin da muke yi kamar ba wani abu ne wanda muke ciyar da kanmu ko kuma muke da alfanar da kanmu ba, to sai in ga to wannan kamar ya sace mana guya, bai kara mana karfin guya ba. To wannan gaskiya shine kalubalen da zan ce kullun ina ta kosan da shi kuma sai dai mu ce kai Allah ya gani da mu gaba daya kuma Allah ya samu dace. Ita kuma wakar halitta, yes, na yi waka na halitta dan ina kowa ya sani waka ta halitta da nayi ina da tsawon zikira da tsabe yi waka ba gaskiya kuma Allah da ikon sa nazo na dauko rubutun wannan wakar. Mutane sun ji ni nazo a bayar da suka saba jina ba dan gaskiya bana hawa tempo mai gudu ina dan hawa ka ji ina dan yin waka a hankali ka ho mu zauna ladi din ba wasu wata rana a hankali sai kuma wannan karan aka ji ina ta yabon wata ina yi. So na duba ni kawai na ga cewa okay yanayin dan wannan lokacin ga yanayin irin rubutun da suke so su yi sani kirkiri ita wannan waka ta halitta dan kusan ba sunan ba ya fara hawa kai ba kawai na yi rubutun wakan ne daga baya kuma sai na zo na sa wannan sunan halitta din Allah da ikonsa kuma sai ta karbo a hannun wato masu sauraro har ma hannun abokan aiki wanda suka ringa taya ni muna promoting din wakan.
Saboda karancin lokaci nan zamu abin nan zamu dan dasa aya amma masu sauraron mu sai su biyo mu domin jin shinya ta kaya a tattaunawar da muka yi da Naziki
Asnani. Alkawali
kaya ne.
To kada ku bari a ba ku labari na sanyi da ka bini bashin labari makon da ya wuce zan ba ku labari kenan sai lokaci ya halin naki.
Kware da gaske.
Sabili da haka ba zan fasa ba.
To ba.
Babarbare ne yake talabure da a birni.
To ai kaji matsala.
Yawa, to shikenan shi ka san in kana tafiya duk wata kiya sani idan ka je inda mota takan tsaya ko da tasha ce ko kuma mahada ce duk dai inda gefen tituna nan cikin gari din nan zaka sai samu masu saye da sai da abubuwa daga kama daga fige dane su goro ne su lemu ne musamman dai buredi matafiya an san su da a tasha da sayan buredi
sosai
shikenan wannan yana talaburedin a kasuwar nan akwai gidan mai so yana kan hanya kenan sai ya hangi mota ta yi kwana an aje sai ya tafi ashe shi yana tsammani fasinjoji ne a ciki so ya rugo tagogi a buɗe yace a sai buredi bai je abinda sai mika buredi sai ji an karba
to
sai ya sake daga buredi sai mika sai ji an karba ya daga buredi ya mika sai taga kawai shi da ta zara buredi yana mika baya da ya bada guda hudu
yana jira a bada kudi
yana jira a bada kudi sai ya mika ne yace to a bashi kudin tukunne kafin ya sake yiwa buredi yana karewa ya leka yace kudi nake jira malam kudi nake jira malam yaji shiru da ya leka kawai sai ga shi awaki ne yake ta mika mama buredi suna tsaya suna tsaya suna cinyewa
dalle babarbari lalle wannan babarbari ya ika ba nikan da su ba wanda abu ce babarbari ko babuburi
to aje kila ba fulata ne ya aiko da labarin yace aje wai ana cewa fulata to ga babarbari masu waye masu kima masu ma neman
kai kai ta ni kabiri kai baka tsaya kaga ba sai ba zaka ba wai kai
shi kenan kai sai ya daga daga ka kawai sai ya mika
ai to shi kenan
an ja kawai
ai ko ya cinki ya samu kasuwa gobe ya koma kuma
shi ne nan ka kace nan ga ba na Bajilu na daga mana hannu sabili da haka tilas mu ja burki da yanzu a madadi.
Murtala Faruk sanin na.
Alheri yake muku fata alheri da kuma fata Allah babu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya da. Mun
san gari zan zo inda kike musu kiya da. In dai da kina a duniya ban barke ki yau harka. Balle in zaki rinka da murya.
Wannan shirin na zuwar muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Zuwa madadin waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da sun hada da Julie Ladies Gresham da ta daidaita mana sauki da ba da umarni. Ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku lafiya.
Allah kai ne ka